أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا دي بني. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله جتمكم الله سبحانه وتعالى تيجا بدرة سمنا مستلوا الحديث كنا محمد بن صالح على وسيمين كم ونا شيء كنا درسينا أشرن كنا تكم ونا لتاي إن شاء الله. وندا من شغوة تكين عند ما لي قصدي كم أنا بياني أكان على أمة هذا الست wato da ta bai guda shidda wanda duniyar ilimi ta karbe su wanda ake ce musu al-kutubu kutubu sitta wanda mun dauki tarjuma da kuma irin abin da ya shahi littafi na farko shine Sahih Bukhari wanda kuma yau insha Allah za mu tashi akan Sahih Muslim kahin mu karanta muka ce da mun zan mu karanta daga cikin wannan littafi in so mu karanta abin da malam yace akan lokaci malam yayi mana bayani yace saniyan sahihu imam muslim wato abu na biyu bayan mun gani littafin imam al-bukhari wanda muka ce mai sunan littafin imam al-bukhari cikakke misali sunan littafin imam al-bukhari al-jami'u al-musnad الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه ان wannan shine cikakken sunan littafin Imam al-Bukhari wanda Imam al-Bukhari ya samu shi suna kace ya samu shi suna cewa al-jami' ne hadisi littafi ne jami' wanda zai gaggama hadisai na aka abubuwa daga baki daya wanda kuma al-musnad kenan daga kaji zaka san wannan littafin da isnadi zai zo maka tunda ya ce ma al-musnad sannan kuma as-sahih wanda littafi ne kenan zai tantance ma ya kawo ma hadisai sahihai a cikin shi kuma yace al-mukhtasar yace dan takaitacce ne min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami ina wannan kamar yanda muka gani kuma da tarjuma Imam al-Bukhari wane ne Imam al-Bukhari duka dai a satin wancan da ya gabata tunda satin sama kun bi bakaratu sai Imam Muslim wane ne Imam Muslim malam yace huwa al-Imam al-Hafiz an-Naqid أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد في سنة 400 ومات سنة 61 بعد الهجرة للهجرة wato cikakken sunan Imam Muslim shine Abu al-Husayn wannan alkuniya shine nake ce mishi Abu al-Husayn shine Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi mutumin Naisabur kenan shine cikakken sunan Imam Muslim malam yayi take ya yabe shi na warko yace al-Imam al-Hafiz wato duka wannan yana daga cikin yabo an-Naqid idan malaman hadisi suka ce wani an-Naqid ne mai sike ni da shi zaka gani idan ka zurfa fatan cikin ilimin hadisi zaka gani ma ma'ana an-naqd saboda akwai littafai zaka gani malamai sun ce fi kitabihi an-naqd an-naqd kamar da faransai a ce critique to amma ba irin critique da zata wannan kamar yanzu hadisi yazo in an yi naqadin hadisin kenan akwai wata illa da aka duba dalilin da aka yi naqadin aka yi critique hadisin ba za a karbe shi ba kenan shine yana daga ciki akwai littattafai zaka gani irin su manhajul muhaddisin fi naqd yanda malaman hadisi suka yi a wajen yin naqadin hadisi to malam Imam al-Bukhari yana daga cikin malaman naqadi kenan ya san jarh wa ta'dil ina ya san jarh wa ta'dil wanda idan yazo zai iya naqadin hadisi ya ga illa shi yayi bayani akan shi kenan shine duka nan malam ya yabe shi an ahi Imam Muslim shekara ta 200 da hijira bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 200 aka ahi Imam Muslim wanda wannan shekara ita ce shekarar mutuwar wani malami cikin manyan malamai cikin manyan malamai na fiqh la Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya mutu a wannan shekara ita kuma a shekara aka yi Imam Muslim akwai su da yawa wanda cikin malamai manyan malamai ranar da ya mutu ko kuma shekarar da ya mutu shekarar nan wani malami aka yi shi to to akwai su wajen mun ba manta ba sun kai wajen malami shidda haka suke da irin wannan to nan Imam Muslim yana daga ciki an ahe shi a shekara ta 204 shi kuma Imam Shafi'i ya mutu a wannan shekara wanda kuma ya mutu shi Imam Muslim a shekara ta 261 kenan shekara nawa yi ihda wa 60 ko 200 shekara nawa yi 61 an ahe shi 204 ya mutu shekara ta 100 kenan 59 shekara 59 ya rasu irin imamu Muslim kenan wannan shine cikakken sunan Imam Muslim malam yace ismul kitab sunan littafin shi ishtuhira aw ishtahara hadha alkitab bayna alulama bismi sahih sahih Muslim wato abinda ya shahara a wajen malamai da kuma daliban ilimi sunan wannan littafin shine sahih Muslim kamar yanda muka ce can Imam al-Bukhari abinda ya shahara shine mi sahih al-Bukhari amma cikakken sunan da yasa Imam Ibn Salah yake cewa sun rawaito daga Muslim cewa yace sunnatu hazal musnad as-sahih shi kun ji sunan da yasa mishi al-musnad as-sahih shi yasa ma sunan littahi shi al-musnad as-sahih kenan me zaka fahimta daga sunan littahi muka ce mafi yawa daga sunan littahi kana iya fahimta wani dan abu daga cikin wannan in malami irin malamai magabata al-musnad eh kina ji zaka san wannan littafi inda zai zo maka akwai littafi ne da musnadi da sanadi har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace kuma as-sahih kenan ingantacce ne zai tantance ya kawo hadisi sahihai a ciki kenan wannan cikakken sunan littafi Imam Muslim shine al-musnad as-sahih abinda ya shahara wajen malamai kuma shine sahih Muslim shine yace kamar yanda Ibn Salah ya rawaito cewa san rawaito daga Imam Muslim Allah subhanahu wataala ya ji kanshi yake cewa sannaftu hazal musnad as-sahih min 300,000 hadisin masmu'a wato daga cikin hadisai 300 ya samu yayi wannan littafin nashi na sahih Muslim 300 wanda masmu'a wanda ya ji hadisai duk da cewa idan muka je gaba kuma zan mu fahimci duka littafin shi hadisai nawa ne kuma kamar yanda mun gani a baya kuma mafi yawa malamai suna yanzu misali hadisi yazo guda matani guda amma yazo da isnadi biyu ana daukan shi hadisi biyu tunda isnadi hanyar shi biyu ce to kai rijali din nan har da ce su kamar yanda a wata riwaya Imam Bukhari ya harbace alfa alfa hadisi wajen ya kusa biliyon da wai yana daga cikin wannan in magabata kenan wannan shine cikakken sunan Imam Muslim tayyib sai mu gani abinda malam zai kawo mana gaba shine sababin da yasa Imam Muslim yayi ta'alifin wannan littafin nashi malam yace tawalla al-Imam Muslim bayana asbab ta'alifi li hadha al-musnad as-sahih fi muqaddimatihi a cikin muqaddimar littafin shi na Imam na Sahih Muslim ko kuma al-musnad as-sahih Imam Muslim ya bayyana wasu daga cikin sababin da yasa ya allafa wannan littafin na farko shine ijabatu li su'ali ahadi talamizi wato amsawa ga tambaya da wani daga cikin ɗaya daga cikin ɗaliban shi mun gayi a cikin wancan kamar wane ne yayi cikin wani malaman Imam al-Bukhari wane ne yayi buƙaci magana yayi magana har taddar su a cikin zuciyar Imam al-Bukhari yayi talifin wannan hadisi malamin shi wa shine nake so wa mun san malamin shi a ba ya haibe ne mai kashi wancan Ishaq bin Rahoya ina ridwan Ishaq bin Rahoya bin Rahoya ko kace Rahoya shine yace da an samu wani ya zi mana littafi ko ko ya gaggaba mana hadisi wanda suka danta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya darsa a cikin zuciyar Imam Bukhari to shi kuma Imam Muslim yana daga cikin sababin da yasa ya ta'alifin littafin shi ɗaya daga cikin dalibai shine ya yayi tambaya shine kenan amsa shine mishi ta'alifin wannan hadisi shine yake cewa summa inna insha Allah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alta ta'alifahu an shartihi sawfa azkuruha laka kenan mun gani wani ne ya tambaye shi kenan da zai sai azama da neman tawfiki daga wajen Allah subhanahu wataala yace zai fara rubuta abinda wannan ya tambaye shi kenan zai fara rubutawa zai fara ambato mushi shi kenan wannan yana daga cikin sababi na harko abin da yasa Imam Muslim yayi wannan in yayi allafa wannan littafi sannan sababi na biyu shine
na'am
wajen je kojin sai muna shawo tayi sababi na biyu abinda yasa Imam Muslim ya allafa litayin shi shine yace kasaratu ma ulifa wa kuzifa bihi ila nasi min alkutub almamlu'a bidu'afa walmanakir walwahiya wato yawan littattafan da aka buga wanda ga suna a game cikin hadisai a cakule da da'ifi da munkar da wanda yake sahihi da hasan duka a cakule yana daga cikin kuma abin da ya ƙara nuna mishi cewa gaskiya ya kamata ya tsamo wasu hadisai sahihai da zamanto ya allafa su sun ya guddo su ya hudda su daga cikin wannan kada mutane su dauki hadisai da da'ifai su wannan sun ga aiki da su saboda idan gashi nan hadisi ne littahi ne misali na hadisi gashi nan amma a ciki akwai munkar akwai hadisi da'ifi akwai maudu'i amma annabi ƙarya an yi menene kazo kai ami wanda baka sani ba kazo ka dauka ta rubuta sai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza alurki bai inganta ba kai kuma kaje kai aiki da shi to kenan ka gani yana bukatar kenan a tantance a huddu hadisi sahihai to wannan yana daga cikin sababi na biyu da Imam Muslim yayi ta'alifin littafin shi bancin wancan na farko na tambaya da aka mishi na biyu shine kuma wannan na dan ya tantance abin da ya shahi hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib sai manhaji na Imam Muslim a cikin littafin shi wanda mun sani sharadin Imam Muslim bai kai wa sharadin Imam Bukhari a cikin wajen guddo littafi Imam Bukhari ya sa sharadi mai tsanani wanda shine dole ya zamanto wannan hadisin na farko ya cika shurudin ya cika sharadin amsar hadisi sharadin ha na karba hadisi menene sharadin karba hadisi yo shine sharadin hadisi sahihi eh sharadin hadisi sahihi sai ya cika sannan ya zama to Imam Bukhari muka ce kuma he ma an tabbatar da wannan ya gamu sun yi mu'asara a wani lokaci guda kuma sun gamu kuma wannan to Imam Muslim shi kuma sharadin shi yana da kansa sauci koda mu'asara suka yi yana karba hadisi matukar amma an yi tausikin mutanen na cikin rijal wato an samu daga cikin rijalin isnadin na hadisi wannan muwassaq ne an ce tabbatacce ne an tabbatar da shi ya cika kuma sharadin hadisi sahihi to wannan hudu ruwaya shi amma dai ba tsananta ba irin na Imam Bukhari sannan kuma zan mu gani Imam Muslim a cikin littafin shi yanda yayi tartibin shi tartibin littafin shi tartibi mai kyau wanda yana daga cikin an malamai kamar yanda zan mu zo a gaba suke ganin suke kaddama Imam Muslim littafin Imam Muslim akan Sahihul Bukhari wanda kuma a magana mafi rinjayya kamar yanda zan mu gani shine Imam Bukhari tukun Imam Muslim dai wannan yana daga cikin kenan daya daga cikin sharadin Imam Muslim a cikin littafin shi da ya hudu kan hadisi sannan kuma adadin hadisai da suke cikin Sahih Muslim hadisi tare da mukarrar wanne ne da an ce mukarrar wanda aka maimaita Imam Bukhari tare da mukarrar nawa gare shi
Bukhari
banda mukarrar afwan dubu
2008
a banda mukarrar
banda mukarrar
eh 2000 da wani abu tayyib Imam Muslim shi kuma yana da 4000 banda mukarrar 4000 gare shi banda mukarrar hadisin da yake da a cikin wannan shi amma gabaki daya hadisin da kake da shi a cikin sunne 7275 7275 banda wanda aka tare da wanda aka karrara kenan wannan zai nuna mana wanda aka karrara kenan tana yawa isnadi ne ya karraro kenan zalisa wasu akan hadisi to kenan wannan shine yana da 4000 idan aka hudda mukarrar kuma 7275 tare da mukarrar kenan sannan kuma mun sani malamai yawa sun yi inaya da wannan littafi na Imam Muslim wanda daga ciki irin sharhin da suka samu kuma irin taufiki da suka samu a wannan duniya ta mu wanda duk inda ga an ce sahihaini ana nemi sayo Imam Bukhari da Muslim. Daga cikin sharhi wanda aka yi musu akwai al-mufhim fi sharhi Muslim li Abdul Ghafir bin Ismail al-Farisi, yana daga cikin sharhin Imam Muslim. Sannan kuma akwai ikmal al-mu'mil mu'allim bi fawaid sharh Muslim lil qadi Abul Fadl Iyad. Sannan kuma akwai sharh Muslim na Abi Amr Usman bin Salah. Sannan kuma akwai al-minhaj fi sharh sahih Muslim na Imam An-Nawawi, wanda kuma yana daga cikin wanda ma yake shahara a cikin wa'annan littattafan da sauran sharhi da akai. Amma kuma akwai sharhi na wani malami wanda bai jima ba da mutuwa a Makka, mutumin Ethiopia ne amma ya zama Saudi tunda yana da Saudiya yake. Babban malami ne, ana ce mishi Al-Imam Ahmad Al-Ethiopi, ana ce mishi Al-Ethiopi. Na bakai babban malami ne, ana ce mishi Al-Ethiopi a Makka yake, Al-Muhaddis Al-Makki yake mishi take. In kaji an ce cikin ɗaliban ilimi a Saudiya kaji an ce Al-Muhaddis Al-Makki, ana nufi Al-Imam Al-Ethiopi. Yana da littafi na yayi na sharhin Imam Muslim, wanda sharhi ne yayi wajen mujalladi 45 na Imam An-Nawawi, mujalladi 10 ne. Yana nan idan ka duba maktaba nan cikin idara ka gane shi Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim, ko kuma can cikin da ta tawaya akwai shi. To shi na shi kuma da ya zo yayi ne mujalladi 45 sharhin Sahih Muslim kadai. Ya tara abubuwa da yawa, ya samu shi suna Al-Bahru Sajjaj, Bahrul Muhit Sajjaj fi sharhi sahih Imam Muslim bin Hajjaj. Haka ya samu shi suna littafi Al-Bahr Al-Muhit Al-Sajjaj fi sharhi sahih Muslim Imam Muslim bin Hajjaj. Da kwanan nan bai jima ba da ya mutu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi da Ethiopia. Kina wannan duka yana daga cikin shuruh na Imam Muslim. Insha Allah kina abin da ya wannan sai mu karanta daga cikin nan abin da Sheikh Saleh Al-Utsaimin ya gai cikin wannan littafin nashi. Malam yace Sahih Muslim yace huwa al-kitab al-mashhur alladhi allafahu Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والاتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد في أعصار. وتو مالن صالح بن عسيمين الله سبحانه وتعالى يجيك أن شيء كتوا وانا لتاهي صحيح مسلم شيني لتاهي واندا ya shahara cewa Imam Muslim ya allafa shi, ya gama a cikin littafin wannan dukkan abin da ya inganta a wajen shi na zuwa daga zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ha Imam An-Nawawi yake cewa Imam Muslim ya zo da wani salo a cikin wannan littafin nashi wanda ba kowa ba yake samu ya san ya dakkaka akan manhajin shi a cikin mutane ko kuma a cikin zamani sai wanda Allah subhanahu wataala ya shirya da su samu fahimta shi kaman miza shi, miza Imam Muslim shi ma kan tartib yanda ya jera littafin nan nashi, ya jera shi bancin miza shi ta sahihi, miza ta biyu ita ce ta tartibi, yanda idan ana karanta zaka ga yanda yake rattabawa ya kawo wannan hadisin bayan wannan hadisi, ya kawo wannan hadisi bayan wannan hadisi, wanda dalilin shi har malamai suke gabatar da shi akan Imam Bukhari. To wannan yana daga miza, amma miza Imam Bukhari kuma mun gani irin miza shi wanda kuma ba kowa ba yake gane kun kabari ma akan tarjuma shi, inda malamai suke cewa menene kalmai. Na'am, mun gari da wannan na'am haka ne fiqhu al-Imam al-Bukhari fi tarajumi fiqhu al-Imam al-Bukhari a cikin tarjuma shi, wanda muka ce tarjuma shi ta kasu kaso biyu, akwai zahira akwai batina, wanda zahira wanda daga kaduwa zaka ga tana da alaka da hadisi, amma batina kai ka dakkaka sai malamai daidaiku wanda Allah ma ya taufiki ma su iya gane me Imam Bukhari yake nufi da kina wannan shi ma miza shi ce wanda ya shahara shi. Kuma Imam Muslim yana daga cikin miza shi shine wannan daga cikin tartibi har muka ce mutane suna gabatar da shi. Malamin yace wa kana yajma'u ahadith al-mutanasiba fi makanin wahid, kun ji ko daga ciki irin tsarin da Imam Muslim yace yake yi, wa yadhkuru turuq al-hadith wa alfazuhu murattabatan aw aywa haka ne murattaban ala al-abwab, lakinnahu la yadhkuru tarajum imma khawfan min ziyadati hajam li hajam al-kitab aw li ghayri dhalika. Wato Imam Muslim ya kasance yana kawo hadisai idan ya bude babe ko kuma ya kawo abubuwa inda yake yana kawo hadisai munasiba da wannan baban ko kuma mine ya kawo wasu hanyoyi da wasu lafuzza wanda suke daidai da wannan baban wannan yana daga cikin duka irin tartibin shi da yake yin shi sannan mallam yace sai dai Imam al-Bukhari bai ambata tarjuma saboda mi mallam yace tana yawa ko yana tsoron in yayi ta tarjumomi litai nashi yayi tsaho saboda haka ko kuma wani abu makamancin haka kenan sababin da yasa bai yin tarjuma mallam abin da yace wa qad wada tarajimuhu tarajimuhu jama'atun min shurahihi wa min ahsaniha tarajimun nawawi rahimahullahu ta'ala wato malamai da yawa an samu sun dora mal hadisan nashi tarajum idan aka ce tarajum zaka gani idan aka zo babu ko kitab za ce kitab kaza babu kaza to wannan shine ake cewa tarjuma wannan tarjuma hadisi kahin a shiga to an samu Imam Nawawi yayi littahi wanda ya samu shi tarajum yayi na tarajum na hadisan sahih muslim bancin sharhi dai kenan wannan yana daga cikin abin da yasa Imam Bukhari bai kenan yana daga cikin abin da yasa Imam Bukhari bayyana wannan na'am sannan wa adada ahadisi bil mukarrar muka ce tare da hadisan shi kan nan mai nan yanda na Imam Salih bin Usaimin ya ambata hadisan Imam Bukhari tare da mukarrar hadisan Imam al-Bukhari tare da mukarrar haka shi masha Allah tayyib hadisan Imam al-Bukhari muka ce tare da mukarrar shine hadisi 1000 kashi shi kawai hadisi 7275 shine Imam Salih bin Usaimin ya kawo nan yace kuma idan aka hazzafe mukarrar shine zai zama to guda nawa 4000 sanan wa qad ittafaqa ya jamhurul ulama sauti ne bai na waje ne na ciki yana yi kuna yi kana yi tayyib malamai sun yi ittifaqi jamhurin malamai sun yi ittifaqi cewa min haisu sihha fil martaba kun ga wajen min haisu sihha fil martaba ta thaniya wato Imam Sahih Muslim akan inganci yana martaba ta biyu manzila shi ta biye a cikin sahiha ingantaccen hadisi bayan Imam al-Bukhari sai Sahih Muslim shine yace ba'da Sahih al-Bukhari wa qila fi muqarini fi al-muqaranati bainahuma wasu kuma suka ce akwai wannan in muqarana a tsakankanin su shine mala ya kawo mana wannan baitin yake cewa da shajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ladayya wa qalu ayyadhaini tuqaddamu فقلت لك الفاق البخاري صحه كما فاق في حسن صناعه مسلم واتو متاني سن يي مشاجره تسكانكانن سو اكن شين امام البخاري ده امام مسلم cikin sayin su wanne zan kanta akan wannan to mai raban garrama da yazo sai ya baka yace to faqad faqultu sai nace laqad faq al-bukhari sihhah idan aka zo magana sihha magana ingantacci hadisai babu magana kace zaka medo Bukhari ka kaddam Muslim Imam al-Bukhari wannan shine tab amma remi kama fa kafi husnul sina'ati muslim amma a wajen sina'a a wajen tartibi a wajen siga a wajen jeri to Imam Muslim wannan wajen ya dan wuce Imam al-Bukhari a yanda yayi wannan shi kenan nan amma bangaren ingantacci to mu kuma menene muke dubawa bangaren ingantacci na hadisi tunda shine abinda yake na wanda yake shafa hadisin halal da haram da kuma duka abun ibada kenan Imam al-Bukhari kutubu sita na farko shine Imam al-Bukhari sannan na biyu shine Imam Muslim sannan as-sihha kamar yanda zan mu zo mu gani na uku shine Imam an-Nasa'i as-sihha akwai tartibi na sihha na ingantacci daga sahihaini a cikin sunan arba wancan su sahihai wannan kuma sunan al-arba Imam an-Nasa'i Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah sunan ake ce musu to wanda yayi su ingantacci shine imamun nasa'i a cikin sunan shine imamun nasa'i kamar yanda zamu zo magana kenan amma dai sahihaini na farko shine imamul bukhari na biyu shine imamu muslim tayyib mallan yace muslim zai maka tarjuma imamu muslim yace huwa abul husayn muslim bin hajjaj bin muslim al kushayri an-naysaburi wulida fi naysabur sanata 2004 ko 200 or 200 muka ce shekarar da aka aihe imamu wa shekarar da waye mutu imamu shafi da shi ne kenan sana inda wannan mun ganshi yace wa tanqala fil amsal tarbil ilm sannan imamu muslim ya shiga neman ilimi farahala ila al hijaz wa sham muka ce ina ne hijaz mun ganshi a tarjuma imamu bukhari ina ne hijaz ali makka da madina da ina kuba kuba da taif sune ake cewa hijaz to imamu muslim neman ilimi ya tahi hijaz kenan ya shiga makka ya shiga madina ya tahi Taif sannan kuma wa sham wal iraq ya ta yi sham ya ta yi iraq wa misr ya ta yi misra walamma qadima al bukhari bukhari naysabur lazamahu lokacin da imamu al bukhari ya zo garin naysabur garin suwa imamu muslim an naysaburi to shi imamu muslim ya lazumci imamu al bukhari ya lazumce shi kenan dalawin imamu al bukhari ne dalawin imamu al bukhari ne imamu muslim tayyib ya lazumce shi wajen karbo wannan wa nazara fi ilmihi yayi nuni ya duba a cikin ilimin shi ya dauka wa hadza hadwatan asna alaihi kaseerun min al ulama ahli al hadith wa ghayrihum ya dauke daga cikin abu ilimi na imamu bukhari sannan kuma malamai da yawa na hadisi sun yabi imamu muslim tufiya fi naysabur ya mutu a naysabur shekara ta 261 na hijira annabi sallallahu alaihi wasallama sannan imamu muslim khallafa ilman kathiran fi muallafatihi rahimahullahu ta'ala wa jazahu anil muslimina khaira ya bar abubuwa da yawa na littattafai wanda gashi na ana amfana da su Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi mallan salih bin usaymin yake cewa muhammad bin salih yake cewa fa'idatan ana akwai fa'ida guda biyu zai gayi mana yace al-ula fa'idatul ula shine lam yastaw'ib as-sahihayni aw sahihani sahihul bukhari wa muslim jami'a ma sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bal fi ghayrihim fihi ghayrihima bal fi ghayrihima ahadithun sahihatun wato lam yarwiha imamu muslim da imamu bukhari lam yastaw'iba wato bisu zamanto sun yi isti'abi bisu zamanto ba sun gama dukkan hadisai sahihai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo a cikin hadisan kada ka ce a in wannan hadisi bai cikin sahih muslim ko sahih bukhari ko ba ingantacce bane a akwai da yawa hadisai wanda bisu cikin sahihai ne amma ingantacce ne to dan me imamu bukhari bai hudu su ba dami tayyib mai yuwa bai san su ba ka ce mai yuwa bai san su tayyib dami shi ne bai san su ba to lalle mai yuwa ka ce sun saba ma sharadin shi ne ya inganta amma sun saba ma sharadin shi ko kuma bai same su ba to amma zan miji mi imamu nawawi yace qalan nawawi imamu nawawi yake cewa inna ma qasada al-bukhari wa muslim jam'a jumalin min sahih kama yaqsidu al-musannif bil fiqh jam'a jumalin min masailihi la annahu yahsuru jami'a masailihi lakinnahu idha kana al-hadith alladhi tarakahu aw tarakahu ahaduhuma ما صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظير ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على حلة إن كان راوياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة أو رأيا أن غيره مما ذكره yasuddu masaddahu aw li ghairi dhalika intaha kalamuhu. Wato Imam An-Nawawi yake cewa Imam Al-Bukhari da Muslim abinda suka yi nifata a cikin wajen ta'alifin su shine abin wani daga cikin abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tun farko ai basu ce ba za su kama dukkan abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu ne daga cikin abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine za su kawo maka, kamar yanda mai litayin fiqh in yazo zai ce zai kawo masail, wasu daga cikin masail na fiqh a cikin wannan babin bai ce ba ga baki ɗaya zai kawo. Wani zaka gani yayi ta'alifin shi baki kitabu tahara ya tsaya, wani kuma zai yi ga baki ɗaya, amma zaka gani kamar tamhidat ne, kamar bidayat ne. Yanzu ka duba abin da yake cikin ahdari, ai ba shi bai yake cikin iziyya, akwai ɗaiɗaiku amma akwai da ƙari, can kuma babu da ƙari. Kenan wasu abu ne daga ciki suka su ma suka kawo, su yi bani fata cewa za su kawo duka abin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ko kuma idan ya zamanto hadisin da suka bar shi sun san shi suka bar shi, to tana yiwuwa sun yi iddila'i akan wata illa yake da wannan hadisi, sun san yana da wata illa ta saba ma sharadin su, shi yasa ba su dauko shi ba. Ko kuma gudun kar su tsawaita litayin nasu, inda idan Imam Al-Bukhari mai muka ce yake da misunan litayin shi Al-Jami'u Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Mukhtasar, kenan a takaice ne zai kenan shine duka yana daga cikin sababin, ko kuma sun sababin mantuwa Imam An-Nawawi yake cewa, ko kuma wani abu, ko kuma suna da hadisin da yake tushe musu wannan wurin, kenan shi yasa ba su ce ba za su gama maka dukan hadisan da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan fa'ida ta farko kenan. Idan aka ce ma Imam Al-Bukhari to wani hadisi gashi na sahihul Bukhari ba kaka ce bai inganta ba, a'a zai inganta, saboda Imam Al-Bukhari kaka ce kai kawai sahihaini, in ba sahihaini ba kawai ba ya inganta ba. A bisitin warko bisu ce ba za su kama duka hadisan Annabi da suka inganta, wasu daga ciki ne suka kawo maka. Fa'ida ta biyu, malam yace ittafaqal ulama ala anna sahihai al-Bukhari wa Muslim asahhul kutub al-musannafati fi al-hadisi fima zakarahu muttasilan, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wato malamai sun yi ittifaqi akan cewa sahihul Bukhari da Muslim sune asahhul kutub wanda aka allafa bayan al-Qur'ani. Idan gani na mallata takwai asahhu kitab shine sahihul Bukhari, bayan shi shine sahihul Muslim wanda aka allafa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa la yattafiqani ala hadithin illa yakuna sahihan la rayba fi, wato da daya Imam Al-Bukhari da Muslim ba za su yi ittifaki akan hudu wani hadisi ba ce wannan hadisin sahihi ne, ingantacce ne, babu shakka a cikin shi. Wa qala jamhur mutawanihi ma يعلم او يعلم اهل الحديث علما قطعيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. Wato hadisin da Imam Al-Bukhari suka ittifaki da Imam Muslim suka ittifaki a wajen hujjo shi, kada ya sa maka wani shakka qat'iyan, hujja wani dukkan shakku cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana. Kamar yanda idan hadisi, misali kai ne kake da tabu din hadisi, ka gama turqun hadisi, ka gaggama su, ka gani wannan hadisin tabbas ya inganta sinadin shi duka malamai ne suka, to kada ka yi shakka wai cewa Annabi bai faɗi ba, Annabi ya faɗi. Ko da habar kamar can baya inda muka gani habarul mutawatir da ahad, kamar yanda wasu malamai suke kawo shi ai habar la ahad kaza da kaza da kaza, akwai bayani mai tsawo. Ko da hadisi innama al-amalu binniyat, kana shakka Annabi bai faɗi ba, to wannan shi hadisi ya inganta. Idan hadisi ya inganta, kada ka yi wata kokwanton cewa qat'iyyan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi, dauki kai aiki da shi matukar ka gani sanadin shi 100%, babu wata illa. Duka riwayat, duka turqun shi, tunda al-babu idza lam tujma idza lam yujma turquhu lam yatabayyan khata'uhu, kamar yanda malamai suke cewa babe ko kuma hadisi idan baka gama ba hanyoyin da suka zo, to ba hatsa'in shi, kuskuren da yake cikin shi baka ayoya ba, saboda ya gaggama hanyoyi zaka san wannan ya ji daga wani daga wani daga wani, hiyarin da ƙara ƙari. Kamar yanda can muke gani al-sahih idza ta'addada turquhu, ko hasan idza ta'addada turquhu ya koma mi ya koma hasan li ghairi ko kuma li zatihi, kenan wannan kai ya sama kokon, kenan dukkan hanya ta gamu. Saboda malaman nan ba karamin aiki ba suke, mun gani a baya Imam Ahmad bin Hanbal ko Yahya bin Ma'in ne yake cewa idan ya zamanto hadisi ya zamanto wai hanya 50 ce gare shi, yake cewa ni yatimi ne, ni marayi ne akan wannan hadisi, a ce yana da wai hanya ta hadisi hanya 50 tar mai rawaito hadisi ne, yake cewa shi marayi ne, wato bai samu ba yanda yake so yanda yi ya kankama yayi aiki kina wannan duka yana daga cikin aikin malamai shine malam yake cewa kenan qat'iyyan ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha hadha malam yace wa qad intaqada ba'd al-huffaz ala sahibi as-sahihayn ahadithan nazalat darajatu maltazamahu تبلغ 210 احاديث اشترك في 32 منها وانفرد البخاري ب 78 وانفرد امام مسلم ب 100 واتو واسو daga cikin malamai sun yi intiqadi sun yi naqadi muka ce menene annaqad eh a cikin sai littafin imam al-bukhari da muslim suka ce a akwai ai hadisan wai ba sai suka yi musu inganta ba akwai hadisan da suka sabko daga darajar da Imam al-Bukhari ya dora ma kanshi zai lazimci kawo hadisi sun sabdan sabka daga dawar darajar wannan to wasu hadisai ne sune hadisai guda 210 dukkan su a cikin sayyid Imam al-Bukhari da dai dubu nawa can 700 da wani abu can ma 700 da wani abu da aka wuto hadisi 210 malamai suka ce wai sun sabka daga sharadin da suka dora sun sabka 210 daga cikin hadisan wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ishtiraki wajen hudo shi hadisi nawa shine yace 32 hadisi 32 hadisi 32 Bukhari ya hudo Muslim ya hudo su gabaki dai 32 to amma sun dan sabka daga darajar da Imam al-Bukhari ya dora ma kanshi haka Muslim sannan kuma shi Imam al-Bukhari yayi infiradi da hadisi nawa bi 78 70 da takwas yayi infiradi da shi wanda shi ya hudo su amma ya sabka a cikin dubu nawa 700 da kaza ya hudo akwai guda 78 ya dan sabka daga abin da ya dora ma kanshi zai lazimta wajen hudawa shi kuma Muslim yayi infiradi da guda 100 shi ma ya sabka daga wannan to a dauka sun sabka daga sharadin su yanzu ka duba ma ga gani dan adam dole ya an samu tafsiri ya gani to amma duk da haka kalli iya gurgurdan hadisan da aka samu wai su ma sun sabka daga abin da suka dora ma suka lazimta ma kansu sannan kuma akwai in ban manta ba Dara Qutni akwai littafin da ya kawo ko kuma Ibn Hajar ne yake ba da bayanin cewa duk inda sun ya kawo yayi istidyama Imam al-Bukhari istidrakat ne ina shi Dara Qutni yake cewa inda yamma Imam al-Bukhari naqad to Imam al-Bukhari yake da gaskiya amma mafiya inda yamma Imam Muslim naqad to ya dai Muslim gaskiya to amma kinan duk da wannan nan ma zai ƙara nuna mana cewa Imam al-Bukhari shi yake gaba a wajen sahiha aka abin da ya shahi ingantacce Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa jamhuru ma unkira al-Bukhari mimma sahahahu yakunu qawluhu fi ar-rajih ala ma naza'ahu kaji ko Ibn Taymiyyah ne kenan yayi magana duk da cewa in ban manta ba akwai maganar Dara Qutni shi ma in ban manta ba bi khilaf Muslim fa innahu nuzi'a fi ahadith kharrajaha wa kana sawab ma'a man naza'ahu fiha wa mithlu dhalika bi hadith khalqullah turba يوم السبت وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات و40 kenan wannan duka yana daga cikin hadisan da aka ma Imam Muslim naqadi kuma sannan Sheikh al-Islam yake cewa duk inda aka ma Muslim naqadi kenan wanda ya naza'a wanda ya munaza'a shi yake da yahi Muslim gaskiya amma Bukhari yahi mutanen gaskiya kenan shine wa kada ujiba amman tuqida alaihima bi jawabain mujmalan wa mufassal Imam Salih bin Usaymin yake cewa an karba an amsa duka intiqadi da aka musu an yi kamar an ba mutum amsa akan naqadin nan da aka ma Imam al-Bukhari mujmal kuma da mufassal amma al-mujmal Ibn Hajar yake cewa fi muqaddamati Fath al-Bari yake cewa la raiba fi taqdim al-Bukhari thumma Muslim ala ahli asrihima wa man ba'dahu min a'immati hadha al-fann fi ma'rifati as-sahih wal-mu'allal wato Ibn Hajar yake cewa babu shakka akan gabatar da Imam al-Bukhari sahih al-Bukhari akan Muslim tun daga asalin su farko da asalin da suka zo baya babu shakka akan cewa Imam al-Bukhari shi yake gaba da kuma wajen malamai na hadha al-fann wannan fanni na ilmin hadisi mustalah al-hadith akan sanin sahihi da kuma al-ilal yake cewa fa bi taqdirihi tawjihihi kalamin من من انتقد عليه ما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة من حيث الجملة إذا كذو دو وند زي زو منازعة دا إمام البخاري دا إمام مسلم دي يند زكا جي كذو سي كاغني ونن لتدا وند سوني زكا غباتر أكن هو وند زي دي يند زكا جي كذو ينم مجمل ne aka baka amsa din yanda dai zaka je ka zo ka ce kaza da kaza nan ya sauka daga dan sharadin shi nan yayi kaza nan yayi kaza to yi gaje dai kuma idan aka tambaye ka walla tayi ne bayan kitabullahi kace Imam al-Bukhari wanne ne bayan Imam al-Bukhari shi ne Muslim din yanda zaka mujmal saboda yanda Allah subhanahu wataala yayi mustawfiki sannan amma al-mufassal Ibn Hajar yake cewa a cikin dai muqaddima ta Sahih al-Bukhari yake cewa jawaban mufassilan an kulli hadithin wa allafa rushay rashidi al-attar wato kitaban fi jawabi an mantaqada ala muslim hadithan hadithan wato dil hadisan da aka ma imam muslim intiqadi a cikin su rashid al-attar yayi wani littafi akan bada amsa akan intiqadi yabi hadisai a da rasa su yake bada amsa yake kare imam muslim daga hujjoji akan wannan qala al-iraqi fi sharhi alfiyatihi fi mustalah Imam al-Iraqi a cikin al-Sharh al-Alfiya yake cewa innahu qad afrada kitaban lima du'ifa min ahadith sahihayn ma'a al-jawab anhuma anha faman arada ziyada fi dhalika falyaqif alayhi fa fihi fawaidun wa muhimmat wa tu Imam al-Rashid al-Rashid al-Attar ya allafa litahi akam duka littattafan da hadisan da ake cewa an yi intiqadi Imam al-Bukhari ko Muslim a cikin su ya bada amsa hadisi kamar yadda muka faɗi mallan yace duk wanda yake so ya samu ƙarin bayani to ya nemi wannan littafin nashi zai samu fa'idodi da yawa da kuma abubuwa masu muhimmai a cikin wannan littafi kenan wannan abin takaitacce da Imam Salih bin Usaymin ya kawo mana akan abin da ya shafi littafin sahihi Imam Muslim kenan insha Allah sai Imam an-Nasa'i wanda da Allah kenan zuwa sati mai zawa ganin lokacin ya kai kenan sati mai zawa insha Allah sai mu tashi akan sunan sai mu fara shiga sunan kenan wannan sune sahihaini kenan khulasa akan abin da ya shafi sahihaini sune littattafai mafi inganci bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan ka duba Sahih al-Bukhari irin yanda muka gani niza shi da kuma irin ingantacce shi sannan kuma shi ma Sahih Muslim yake biyo mishi ala dezin position kuma irin yanda malamai suka yi inaya da su kai har yanzu in ba shi mutum zaka yi akwai maudu idea wanda zaka yi darasa a ciki Sahih al-Bukhari ko Sahih Muslim ka duba ka gani sharhi to yanzu wannan idan aka ce inda da sharhi zai su yi hadisan nasu ya ne zai yanzu wannan malamin da aka kwanan nan ya mutu da jima ba da ya mutu wanda ya dai mujalladi ne wai mujalladi 45 a cikin sharhin Muslim kadai cikin sharhin Muslim mujalladi 45 to kaga to da su suka yi da kansu wai wannan suna yin ikhtisari ne akan su dan takaita shi Imam Muslim cikin hadisai nawa ya gudu a dai cikin wajen 300 ya gudu wannan 700 ya dan yi su zan mu gani da yawa yanzu muka zo cikin sunan al-Kubra da Imam an-Nasa'i sunan ulita ne shi take kamar yadda zamu gani sunan al-Kubra wanda shi ma takaitawa ne ya maida shi sunan al-Sughra wanda kuma cikin sunan shi kuma al-Mujtaba ake cewa sunan an-Nasa'i al-Mujtaba shi ya samu littafin shi zamu gani ya ne aka yi wani ne tambaye shi cewa shin abin da yake cikin wannan littafin nashi duka ingantacce ne yace a'a yace to zai hudu mishi abin da yake inganta a wajen shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to duka wannan duka hadisai ne wanda tattawai ne wanda malamai sun yi inaya da su sun kula da su kuma har duniya ta kare da ikon Allah subhanahu wa ta'ala zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya kare a ji inda ka duba ka gani shekara nawa 2000 yanzu 442 to Imam Muslim shi ne ya mutu karshe kahin shi ya mutu da 61 ko to in ka wuda wayan shekara 200 da wani abu ko kuma wanda 100 da wani abu da 100 da wani abu barta 200 cycle nawa cycle wa shekara 100 ce kana cycle daya cycle 11 to ai cycle 11 kullun an zo a ce Imam al-Bukhari da Muslim sune gaba, wannan ma in yazo Imam al-Bukhari da Muslim sune gaba a sa wannan cycle shekara 111 wai akalla sai a samu wani a Kano yace 500 ne suka inganta. Allahu musta'an. Kaga gairu makuri, gairu makuri ko gai wato ka duba, ka duba ka gani malamai ne suka huce. Kuma mun sani duk lokacin da asiri yazo ana samun dide ko cikin al'umma a samu wanda Allah subhanahu wataala zai musu baiwa. Amma wannan zamanin ya huce, zamanin wannan ya huce, zamanin da aka yi zuba malamai na Allah, malamai na kirki masu warau. Annabi ya ce khairul qurun qarni, tun daga can waka wara tun da 200 wani abun. Shi yasa idan ka san hakikanin abu, irin yanzu misali irin wanda ya san hakikanin wannan malaman yanda suka yi aiki suka yi wannan, a samu wani ya zo ya ce wai kaza da kaza, har ya dinga wani intikadin shi, har ya dinga wani kaza da kaza da kaza. Wallahi akwai malamin al-madkhali mutaran ana ko miye akai, wani ne ya gai wata kalma yana mana sunan Abi Dawud, sai ya gai wata kalma, to kalmai bata kai wacan kasa da darajta shi malamin, da kamar dan wani abu ne ya gai akan wata illa ta Imam Abi Dawud, wallahi hawaye ba, wallahi a cikin ka'a kuka yake shi ya karanta ya san kowa ne, ya karanta ya san kowa ne. Amma yazo sai shiga mu da wazi kai sai aka bar karatun aka koma wazi, sai muhimmancin malamai da kuma tauqirin su da girmama malamai. To wai wannan malaman da suka gabata, shi yasa al'umma a ko ina idan ya zamanto ana kaskantar da malamai, zaka gani dole hata da ilimin bai albarka, abinda zaka gani an samu kawai wannan ne. To barantana kai ka koma can ka ringa tushen wancan, to ma ba duka ga me zagin sa ba. To Allah al-Mustan, Allah subhanahu wa ta'ala ya dadar da mu kenan, nan zan musa insha Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.